Yeah, yeah. gobana yake duwa wanda yana bude kai ba zai ji kunya ba wanda baya ra'ayin ka bai ji dadi ba tunan ai da kai uban su zai dawo sai dile kauna madingina abu da hadu zara
Zara. Say it to the pony, what's it?